mutane zuwa makwabtan India da Thailand da neman mafaka. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da wakilai suna gargaɗi game da tashin hankalin da ke faruwa. A wani yunkurin kiyaye rikicin daga ci gaba da dagulewa, shugabannin kungiyar mambobi goma na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya waɗanda suka haɗa da Myanmar sun haɗa a Jakarta ta Indonesia a ranar 24 ga watan Afrilu da shugabannin juyin mulkin Min Aung Hlaing. Wata sanarwa da shugaban kungiyar na yanzu Brunei ta ce shugabannin sun cimma yarjejeniya guda biyar gami da kira ga a kawo ƙarshen tashin hankalin nan take da tattaunawa tsakanin dukkan ɓangarorin da abin ya shafa.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro kan irin matsalolin da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan fuskanta saboda rashin cikakken taimako daga ofishin jakadancin ƙasar, wanda na baya-bayan nan shine batun sabunta takardu. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da cikakken rahoton.
Taron karawa juna sani da hukumar NITCOM ta kaddamar da ya samu halartar masu ruwa da tsaki kama daga ministan ma'aikatar ayyukan cikin gida Rauf Arebeshola, karamin ministan harkokin waje Zubairu Dada, shugaban NITCOM Abike Dabiri Erewa, 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da suka kunshi ma'aikata da mayan kasuwa, inda aka tattauna batutuwa da suka zamo ruwan dare ga 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da dama da ma bayyana tsarin samun mafita ga matsalolin. 'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje kama daga Qatar, Saudiya, Brazil, Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus da dai sauransu sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu a kasashen da suke zaune, musamman idan wa'adin sabunta fasfo ɗinsu da shaidar zama ya cika basu samu sun sabunta ba akan lokaci sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakadancin Najeriya waɗannan kasashe, kamar yadda suka yi ta fuskanta musamman a baya-bayan nan, inda suka buƙaci gwamnati ta samu mafita mai ɗorewa.
October last year up until now, we have about 1,500 Nigerians who have registered for passport, including newborn.
A yayin jawabi a lokacin taron, Minister Rauf Arebeshola ya bayyana cewa baya ga samun koke-koken 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da ke fama da matsalolin sabunta fasfo ɗinsu, musamman a kasashe da annobar coronavirus ta fi kamari, ma'aikatar ayyukan cikin gida tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shige da fice na Najeriya wato NIS ta kaddamar da fasfon yanar gizo na wucin gadi da zai taimaka wajen shigowa gida daga bisani duk mai bukata ya sabunta fasfo ɗinsa a Najeriya yayi hakan.
We have taken include A, the recent launch of electronic temporary passport. This replaces the former emergency travel.
Shi ma karamin ministan harkokin wajen Najeriya Zubairu Dada ya jaddada mahimmancin jawo hankulan 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da aka kiyasta sun dara miliyan 17 su faɗaɗa bada gudunmuwarsu don zai taimaka wajen kawo ci gaba da gina ƙasar, musamman a wannan lokaci cike da yanayin matsin tattalin arziki.
The population of Nigeria in the diaspora, I understand, put it conservatively about 70 million, and we value them as real catalysts for economic development of our country.
Abike Dabiri Erewa da ke zaman shugaban NITCOM ta jaddada mahimmancin gudanar da irin wannan taro na ƙarawa juna sani, tana mai cewa taron zai bada damar ci gaba da tattaunawa da 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje sakamakon yadda Najeriya ke buƙatar 'yan ƙasar ta wajen samu ci gaba, masu ma na buƙatar ƙasar su a duk ƙasar da suke zaune. An dai daɗe ana kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar mazaunan ƙasashen waje kan batun rashin inganta yanayin sabunta fasfo da sauran wasu ababen da ya kamata ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashen waje su riƙa yi wajen sauƙaƙawa 'yan ƙasar da ke ayyuka da rayuwa a can. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Zartarewar ƙasa a wata mahaƙar zinariya ta kashe aƙalla mutane 15 a arewa maso gabashin Gini, a cewar gwamnati a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Sunguri, mai nisan kilomita 800 daga babban birnin Conakry, yankin da ke da wasu manyan wuraren haƙar zinariya. A cikin wata sanarwa, gwamnati ta ce ta fara bincike. An gano garwakin waɗanda suka mutu ko mata biyu daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu. Wani mazaunin yankin ya faɗa ta wayar tarho wanda ke magana da sharadin a sa kai sunansa. Raguwar tarkacen rukar ƙasar China ya sake shigowa duniya a yankin tekun India, a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar China. Raguwar tarkacen rukar ya lalace da zarar shigowarsa yanayin duniya. Masana sararin samaniya ba su da tabbas game da wuri ko yaushe tarkacen zai sauka da kuma abin da zai faru yayin sauka. Akwai jita-jita cewa tarkacen na iya sauka a ƙasa wanda zai iya cutar da mutane da muhalli. Tarkace daga rokar ya sauka ne a tekun India kusa da Maldives bayan dawowarsa da misalin karfe 2:30 na rana, a cewar kafofin watsa labaran ƙasar China.
Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Nijar muka nufa, inda malamai da sauran jama'a, musamman ma waɗanda ke wajejen kan iyakar Najeriya, ke bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rashin tsaro ke sawa ake takaita ayyukan ibada na goman ƙarshe. Daga birnin Gwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Akan iyakar Nijar Najeriya, kamar a wurare dama arewacin tarayyar Najeriya, jama'ar musulmi sun koka da rashin samun damar yin salloli na darairayi goma na ƙarshen azumin saboda tsaro kar masu garkuwa da mutane su fake da wannan lokacin domin sace jama'a. Malam Salahuddin ɗaya ne daga cikin manyan malumma addinin Islama na Illela Local Government.
Gaskiyar magana ba ƙaramin rashin jin daɗi muka samu kawunan mu a ciki ba, na rashin hitowar mu lokutan da mun ka saba duk shekara domin gabatar da tahajjudi a cikin wayannan kwanuka masu albarka na wannan wata mai albarka. Sai dai ga ka'idar mu ta mu musulmi ta yadda da kaddara, bisa yadda duk Allah ta'ala ya tsara al'amari, to za mu yadda da haka nan, wanda inda an ka hito wanda bai san inda duk goma na Ramadan suka fara, to zai dauki kamar ma suhaya ani ake ciki, yadda masallatai muka cika manya da kanana, maza da mata. Amma saboda wannan rashin tsaro da hirgici da Allah ta'ala ya jarrabe mu da shi, gaskiya bana jagorori na addini su haga dace wato al'umma musulmi su ci gaba da tarawihin su.
A nasa bangaren Alhaji Usman Giwa, ɗaya daga cikin dattawan Illela Local Government kuma dan siyasa, ya ce fatan su Allah ya kore musu wannan musibar.
Da yake haka mun ka samu kan mu bisa ga sha'anin tsaro, lalle gaskiya haka ne, idan abu an kace ana yin shi cikin kwanciyar hankali, abin ya gagara zama cikin kwanciyar hankali, to kara kai shi inda zaka iya samun salama. Ma'ana mutane su tsaya cikin gidaddajen su su roki Allah, da yake Allah ya alƙawarin daure shedan da shedanu a cikin wannan watan domin bayu ne su samu dama ta bauta mishi. Muna kira roƙon Allah, muna kira ga al'umma da su ci gaba da roƙon Allah dare da rana. Allah Ubangiji ya yi muna maganin wannan bala'i da wannan musiba da muke ciki.
Daya daga cikin abinda ke jan hankula a baya-bayan nan shine so mashiga lokacin damana da noma a 'yan kwanakin nan masu zuwa, idan Allahu ya kai mu, inda masu gonakai nesa ga garuruwa ke cewa yana da wuya a tafi noma nesa ga garuruwan da suke kusa gare su, don shakkar masu wannan azzalumar manufar satar jama'a. Sai dai Alhaji Usman Giwa ya ce dole ne fa a yi noma domin talaka ba shi da zaɓi.
Maganar noma mutanen mu za su yi so yi noma, maganar kaji kana jin tsoro in an ce
wanda an nesa ta gona ta tara
sai to gona ka tana nesa ga gari, ai dai sai kai noma tunda baka zama an tsoratar da kai nan sallah ta gagari ka kuma noma shi gagari ka, da mun roki Allah da duk abin da ka ba mu tsoro to Allah shi ba shi tsoro.
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna daga Nijar kuma, bari mu sake kadawa Najeriya, inda manoma musamman ma na shinkafa ke gargadi kan sakin shinkafar da aka yi ta kamawa daga hannun 'yan su Mogal. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Tunde bayan da gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirinta na ganin Najeriya ta samar da abinci a cikin gida musamman shinkafa. Akai ta daukar matakai don tabbatar da hakan kamar rufe kan iyakokin kan tudu, hana fasakwabulin shinkafa da sauransu. Amma duk da matakan da gwamnatin ke dauka, sai gashi wasu yan kasuwar na shigo da shinkafar ta haramtacciyar hanya. Al'amarin da ya sa hukumar kwastam ta kai samami a kasuwar Oja Oba da ke birnin Badun, inda aka kwace irin wannan shinkafa da aka shigo da ita ta haramtacciyar hanya har kimanin trailer 8. Wannan kuma na zuwa ne wata daya bayan da jami'an kwastam din suka yi irin wannan samami a kasuwar Bodija, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Najeriya NAN ya ruwaito. Wannan batu dai ya ji hankalin majalisar dattawan Najeriya.
So Mr. Chairman, distinguished colleagues, I think men of Nigerian customs also owe Nigeria.
Senator Kola Balogun kenan mai wakiltar kudancin jihar Oyo ke gabatar da korafi a gaban majalisar akan yadda yace custom sun kwace shinkafar da aka yi fasakwabrinta, inda karshe majalisar dattawan Najeriya ta nemi a maidawa yan kasuwar shinkafar su nan da sati biyu. To sai dai kuma wannan kuduri bai yi wa kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya dadi ba, har ma sun kira taron manema labarai a nan Abuja. Ga ma kaɗan daga cikin abubuwan da wasu jami'anta suka shaida mani.
Sunana Alhaji Abbadan Tata, ni ne MD na Fusa Foods Limited wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano, Najeriya. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru, to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace. In dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri, to ba da za a yi mu kuma mu iya, you know, sarrafa ta mu sai da ita.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, jihar Kebbi, Nigeria. Fasa kauri abu ne da ya shafi ko wace kasa a duniya, kuma duk inda ake yin shi ba a so. Yana tauye tattalin arziki, yana karyar da tattalin arziki, yana rusa masana'antun da suke cikin kasa. A yau mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya kokarinta ta hana yin shi, kuma mu ba za mu ce mun hana a yi cinikayya tsakanin kasa da kasa ba. Abinda muke so shine in za a yi cinikayya tsakanin kasa da kasa, a yi shi ta hanya halaliya ba ta fasa kuɗi ba. Ko da shinkafa ce, ai mun faɗa tun ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya, mun bigi kirji za mu iya takara da su a kasuwa. Menene suke da shi wanda ba mu da shi? Injinan sarrafawar ne, kan shinkafan ne, duk za mu iya.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda Najeriya za ta daidaita manufofinta na shigo da abinci da kuma samar da abincin, domin kada a samu illa ga muradin ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, yayin da ake shirin bankwana da azumin watan Ramadana, matasa maza da mata daga sassa daban-daban a Najeriya sun da kofa wajen tallata hajarsu ta kafafen sada zumunta, musamman don sauƙaƙawa kai da rage cunkoso na zuwa kasuwanni a lokutan bukukuwa kamar sallah. To dangane da hakan, shirin ya zanta da masu ire-iren wannan kasuwanci da masu siyan da ke bi ta kafafen sada zumunta.
Sunana Hawa Lawa Muhammad Adam wato CEO din MJ Collections Fabric. Gaskiya dai a matsayina na ɗan karamar ƴar kasuwa, amma wannan cinikin sallan zamu iya cewa alhamdulillah ba sai na bude shago ba, yanar gizo ya zo da muhimmin sauki sosai, ya kuma zo da alfanu sosai ta hanyar cewa ba sai na fita da kaya na kowa ya gani ba. Asali ciniki ni da mutane ba sai na yi a gari ɗaya ba. Idan duk inda na tura hotunan kayayyaki na social media ɗin nan, duk wanda ya gani a page na zai